Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samu mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Gano kuma ana iya samu mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro Tamar Abadi ce ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na headquarters mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa a tarayyar Najeriya majalisar dattawan kasar ta yi wani zama da kungiyar malaman jami'o'i dake gudanar da yajin aiki na tsawon shekara domin gano bakin zaran. A Jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadez na ci gaba da matsakaimi wajen binciken lafiyar ƴan tirani da aka koro daga kasar Algeria bayan an tabbatar da wasu a cikin su sun kamu da cutar corona. Har yanzu dai a Jamhuriyar ta Niger za a ji yadda makahin yankin da magaran ke shirye-shiryen sallar makafi na Afrika da za a gudanar a ranar 13 ga watan Gobe na November a birnin na da magaran. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridin Ghana sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma dukkanin su za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Dan takarar Republican shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa da Democrat tsohon mataimakin shugaba Joe Biden za su fafata a wata muhawara da yammacin yau Alhamis kwanaki 12 kafin zaben kasar na ranar 3 ga watan Disamba na neman wani wa'adin shekaru 4 a fadar White House. Dan takarar biyu da dukkanin su suka haura shekaru 70 sun yi tayo juna katsalanda wanda Trump ya fi Biden yi a muhawarar sa'o'i 90 a ƙarshen watan Satumba wanda ƙwararrun harkokin siyasar Amurka suka kwatanta da mafi muni. Amma a wannan karo hukumar shirya muhawarar shugaban kasa za ta rufe abin maganar dan takara yayin da ɗaya ke maganar minti biyu na amsa tambayoyi akan muhimman batutuwa guda 6 wanda mai jagoran muhawarar Christine Walker ta labaran NBC za ta yi musu. Abubuwa da dama a cikin muhawarar ta yau Alhamis da za a yi a wata jami'a a Nashville da ke jihar Tennessee sun sauya akan abin da ya faru a muhawarar farkon. An soke muhawara ta biyu da aka shirya yi a makon da ya gabata ne bayan da Trump ya kamu da cutar coronavirus da aka kwantar da shi asibiti tsawon kwanaki 3. Masu zanga-zanga a Lagos da 'yan Najeriya sun zargi sojojin kasar da buɗe wuta a kansu a ranar Talata yayin da suka bijirewa dokar hana fita a kokarin neman kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda ke yi wa mutane. Ma'aikatar sojin Najeriya ta musanta cewa jami'ai masu kayan sarki da aka gansu a shafukan sada zumunta suna buɗe wuta a kan masu zanga-zanga ba mutanensu ba ne. Wani matashi mai shekaru 25 Dominic Alonge ya ce ya bar wurin aikinsa da wuri bayan hukumomin Lagos sun sanar da dokar hana fita da ke farawa daga karfe 4 a ranar Talata. Ya kwashe sa'o'i da dama cikin cunkoson motoci sakamakon shingaye da masu zanga-zangar suka kafa, lamarin da ya sa ya karu a cikin masu zanga-zangar a unguwar Laki. Ya ce da misalin karfe 7 na yamma sai ga jami'an tsaro saye da kayan soji suka fara buɗe wuta a kan taron jama'an bayan sun kashe kemarorin kan hanya. Ya ce sun zuba harsashe da dama masu kisa domin tarwatsa masu zanga-zangar. Jami'an tsaron za su iya yin amfani da ruwan zafi ko bulala domin tarwatsa jama'a amma sai suka yi amfani da harsashe suka kashe mutane da dama. Sai dai jama'ai a Lagos sun ce mutum guda ne kawai ya mutu, wasu kuma suna karɓar jinya a asibitoci a Lagos. Amma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ɗora wa gwamnati laifin harbin da aka yi. A Rio Dare, shugaban irin waɗannan ƙungiyoyin da ake kira Nigerian Center for Liberty cewa ya yi. Ya ce harbin masu zanga-zangar lumana da sojojin Najeriya da wasu jami'ai suka yi aiki ne na rashin imani da sojoji marasa kirki da gwamnatin Najeriya ta tura su tare da haɗin bakin gwamnatin jihar Lagos suka aikata wannan ɗanyen aikin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hali da ake ciki kuma 'yan Najeriya mazauna Ghana sun karu da sauran 'yan uwansu da suka gudanar da zanga-zanga a kasashen Afirka ta yamma biyo bayan zargin da ake wa sojojin Najeriya da buɗe wuta akan masu zanga-zanga da yammacin Talata. Kimanin mutum 150 ne suka yi cincirindo a wajen ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra a jiya Laraba. Galibin mutane 'yan Najeriya ne da wasu 'yan Ghana da suka mara musu baya. Franklin Digba dan Ghana ne wanda ya ce ya shiga wannan tattaki ne saboda kasashen biyu na da mu'amala da dama musamman a wurin harkokin nishadi. Yace abin da ke faruwa a Najeriya to dole ne a taya 'yan Najeriya bakin ciki. Shima a wando Himba Oriya dan Najeriya ne mazaunin Ghana yace yana sa ran wannan zanga-zangar za ta yi dalilin sauyi al'amura a kasar sa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai fara rangadin mako guda a Asiya ta Kudu a ranar Lahadi yayin da Amurka take shirin tunkarar matsalolin da ayyukan siyasa da tattalin arziki da China ke yi a yankin Indo-Pacific. Babban jami'in diplomasiyar Amurka zai je New Delhi a India da Colombo a Sri Lanka da Male a Maldives da kuma Jakarta a Indonesia daga ranar 25 zuwa 30 ga watan Oktoba. A duk inda zan yada zango zan tattauna batutuwa da dama na hajin gwiwa amma kuma za mu yi aiki tare da waɗannan ƙasashen domin samar da hanyoyi masu inganci na tabbatar da walwalar yankin Indo-Pacific, inji Pompeo yana faɗa wa manema labarai a jiya Laraba a wani taron 'yan jarida a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ya kuma ƙara da cewa a ganawar da zai yi zai tattauna tare da ƙasashen akan yadda za su yi aiki tare wurin daƙile barazanar da jam'iyyar kwaminisancin China ke yi a yankin. A ƙarshe jami'an Iraki sun ce sun gano wani babban rami da aka zuba a gawarwakin mutane da dama da ake ganin ƙungiyar IS ce ta kashe su kana ta zuba su ramin nan take a gundumar Kirkuk da ke arewaci da ake takaddama a kai. Yahya Rasul shi ne mai magana da yawun soji na Prime Minister Mustapha Al-Kadhimi. Ya sanar a ranar Talata a shafinsa na Twitter cewa sojojin Iraki sun yi nasarar gano gawarwakin sama da mutum 50.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai tattara rahotanni. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda majalisar dattawan kasar ta yi wani zama da kungiyar malaman jami'o'i da ke yajin aiki kusan tsawon shekara guda domin gano bakin zaren. A wata hira ta musamman da mataimakin gagara Bado na majalisar dattawa Dr. Aliyu Sabi Abdullahi yayi da wakiliyar murya Amurka Abuja Madina Dauda ya ce akwai abin dubawa a bukatun malaman ga yadda hirar tasu ta kasance.
A zamanmu da muka yi da su malaman makaranta sai magana abin da suke kira N allowance. N allowance din nan bisa bayanin da suka bayar ya hito ne a dalilin kai malami ga adadin aikin da aka tsara kai, amma saboda karancin malamai da sauran dalilai an buƙaci ka ƙara awoyi kamar abin da ake kira overtime ko kuma kila supervision din PhD da zaka yi dama an aje guda biyu amma saboda karanci an ƙara ma guda biyu. To ire-iren waɗannan abubuwan shi ne aka kattara a gashi ya zama end academic allowance. To su ma wanda ba academic ba su ma suna kukan cewa ai shi academic staff bai isa ya ilmantar da talibi ba tare da nasu guduma ba, su ma suna da end allowance in ma baka ce nasu academic bane su ba suna so. To duk dai wayannan abubuwan yana cikin abin da muka tattauna da su. Sannan bayan haka yawancin jami'o'in kusan za a ce kayan aikin su ya zama tsohin kaya ko kuma ma sun rube wanda bai zo daidai da bukatun zamani na yanzu bisa ilimin da yara ke nema na yanzu ba. So shi ma suna son abin da suke kira revitalization fund wanda yake shi ne suka yi agreement 2014 inda wancan gwamnatin da ta shuɗe suka sa hannu kuma ba a yi komai ba har gwamnatin ta shuɗe. To amma wannan gwamnatin ta ba su watan kusan 25 billion biliyan 25. To amma inda kai ce kai alkawali ka sa hannu zaka ba watan jami'o'i gaba ɗayan su a Najeriya trillion ɗaya da digo uku watan 1.3 billion kenan.
1.3 trillion
za a ba su za a raba shi kashi shida. To ai kaga duk dai in ka zauna ka duba dai kaga dai cewa zaman yaudara akai a can baya. To mu abin da muke kokari yanzu ga shi ne a samu matsaya.
Muna goyon bayan su ne yanzu?
Muna goyon bayan cewa lallai a ba su tallafi na revitalization. Amma sanin kowa ne gaskiya gwamnati ba ta da irin wannan kuɗin kuma a baya ce aka ja ka sa hannu.
Ina za a samu wanda za a ba su?
Mu yanzu abin da muke faɗi shi ne mun zauna da su ana kokari a kawo bisa abin da gwamnatin nan za ta iya ta yi na wanda za ta iya ɗauka in naira goma ne za ta iya bayarwa ta tabbatar ta ce naira goma ne kuma lokacin da ya kamata a bayar za a bayar ba wani matsala. abinda ake kokari kenan ba a kammala ba amma muna fatan Allah ya sa aka samu matsaya akan wannan gwamnati za ta hito da tsari da za ta ce eh ga abinda za ta iya tafaya
ina batun
a yanzu ina jin kamar an yarda akan biliyon 30 wanda za a ba su na ji wannan yayi yana cikin labari
ina batun da gwamnati ke bukata na su shiga kundin albashi na IPPIS na cewa in ba su shiga ba ba za a biya su albashin nan ba
eh to shi ba wannan yana cikin takaddama su kuma suka ce ba su yarda ba sun kawo su dalilai can daban wanda anan mu masu sulhu ai ba za mu dauki matsayin a'a mu yarda ba mu yarda ba ba nan ne mu ra'ayin mu yake ba ra'ayin mu shine a zauna a fahimci juna kuma fahimtar da ni na san an samu a cikin wannan magana yanzu shine su sun kawo UTAS wanda suka kira University Transparency and Accountability Solution mu zauna tare da su kuma Accountant General of the Federation har rantsuwa yayi yace wannan naku solution ɗinku idan yahi namu IPC za mu daina amfani da IPC mu migrate mu dawo UTAS amma abun tambaya nan shine an kammala hadan UTAS ana ku inta ba a kare ba saboda akwai integrity test da wasu abubuwa da dole sai an saki an yi to anan nan ne muka bada shawara kuma ina gani suna akan haka yanzu cewa Ministry of Finance tunda su Accountant General Office tunda su za su amfani da shi su kawo masanan su su zauna tare da su wayennan sai su dubi abin da wayennan suka yi alal bashi a duba a ga shin zai iya yin aikin yanda aka tsara na IPC in yafi na IPC Accountant General zai ce zai aje IPC ya dawo akan nasu to amma abun fada anan shine kafin a gama UTAS kuma to anan ne ake ba su hakurin cewa to ku yadda members din ku su shiga IPC alal bashi idan aka zo aka yadda da naku kaga sai ayi migrating komai ya dawo ana to wannan dai ba su yadda ba inda magana ta kwana kenan at last da na sani
To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger inda hukumomin kiwon lafiya na yankin Agadez ke ci gaba da matsakaimi wajen binciken lafiyar baki ƴan cirani da aka koro daga kasar Algeria biyo bayan samun wasu ƴan ciranin biyu da aka tabbatar sun kamu da cutar corona a wani taron manema labarai da ya shirya shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin na Agadez Isufu Yadidi ya bayyana yawan ƴan ciranin da suka samu yi wa gwaji na cutar ta corona
to mun bi a lissafin mu dai wanda muka samu da can a sama kaddana mun samu kaman mutum 2954 wa'anda muka ma gwaji na tunda dokar kasa ta ce duk wanda ya shigo Niger yanzu daga wata kasa dole sai an mishi gwajin wannan ciwon na COVID-19 to cikin su wanda suka shigo mun samu kaman mutum da nanan a gadas din da na can a sama kamun samu mutum 2954 wa'anda muka ma gwaji na COVID to cikin su kamun gwajin kashi biyu ne akwai na farko kashin farko shine muke ce ma test rapid to cikin wa'annan mutanen duka mun samu kamun mutum 21 wanda gwajin farko ya nuna akwai alamun ciwon cikin su to cikin su akwai mutum 16 wanda muka musu gwaji na kuddukut da ake cewa na tabbata to cikin su nanan waɗanda suka zo nan garin kamar mutum 1,074 su dukan su waɗannan babu mai dauke da ciwon waɗanda suke can a samaka su cikin su mun samu mutum 2 wanda suke da wannan ciwon wanda kuma mun yi gwaji na ƙarshe ya gwada lalle suna da ciwon kuma suna can kamar nan da kwana 2 zuwa uku an fara musu magani suna can a samaka sai sun kare magani a can sun an saki gwada su an gaba su da ciwon shine sai a bar su to a takaice dai ga sakamakon da muka samu ko dake akwai wasu wanda suke nan dai sun san harkar tamu da Algeria kullun turawa ake amma dai a wanda aka zo yanzu a nan wanda na muku zance su ne mutum 2,954 a cikin su duka mun musu gwaji mutum 2 ne aka samu masu dauke da wannan ciwon su kuma suna can a samaka ana musu magani kun san kuma wanda ya san a samaka ya san yadda ake kawo mutane ba dukan su bane muka gani akwai wanda suka samu suka wuce ba mu samu ganin su ba tunda wurin kamar hili ne mutane na iya bi ta wata hanya su wuce kuma kamar in mutane sun yawa ba iya ana duk yadda aka yi an samu wanda suka wuce ba a gansu ba tunda mutanen sun yi 2,900 mutanen suna da yawa akwai wanda suka wuce ba mu gansu ba
To madalla har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda makahin birnin da magaran ke shirye-shiryen gudanar da sallar makahin Afrika a ranar 13 ga watan gobe na November a birnin na da magaran wannan dai shine karo na 346 da za a gudanar da wannan sallar ta makafi to sai dai a bana ta zo cikin yanayi da duniya ke fama da cutar corona a wata hira da muka yi da daya daga cikin shugabannin kungiyoyin makahin na da magaran mun kai Lahabu ya bayyana irin matakan da za su dauka a bikin na bana domin kariya da cutar ta corona
matakan da muka doka sune matakan da gwamnati ta ka'idance kama sa tazara tsakanin mutum da mutum kama wanke hannuwa kama sa abin canhu wannan duka mun dau matakai a saman su tunda shi ma har muka je gurin gwamnatin jaha muka tsaida saboda wannan matakin yace mu a in an mun kare wannan matakin wasan ajinaci muka ce in Allah yi mu dau matakan da suka dace a yi wannan wasan amma abin da yake haka ma ɗan Najeriya da suke zauwa su da yawa tunda an hana cunkoso sai muka ce suna iya daidaitawa sa aiko mutanen su kadan wanda za su wakilce su amma nan Niger da ke dafa mutanen ba wasu jiya ba suke zawa suka ce mu muna iya zawa mu duka ɗan cikin jaha
duka komi da komi ya kanka ya kammala komin ku kun shirya shi
ba ce komi mun shirya shi ba mun shirya shi ba tunda muna neman taimakon al'umma tunda abinda zaka tara al'umma da yawa in kace kai kade zaka yi shi kai kariya amma muna roƙon al'umma da ONG da gwamnati da kowa da kowa su kama mana mu ta kumiyar bakin da zasu zo kuma wannan matakan da gwamnati ta doka hallo muna neman taimako ga mutanen zasu iya kama mana mu nemi abun wanke hannuwa wani canhu duka wannan Allah muna neman roƙon jama'a su taimaka mana a saman shi to kun san da ke mu mutum daya da mutum biyu yake tafiya amma duk da wannan makaho an gwada mishi zasu tafiya da dan jagoran shi kenan dan jagoran shi ya san matakin da zai doka tunda duka mutanen mu an ba su horo saman wannan abun yanda dan jagoran ka zai zaka da kai da shi ku sa tazara tsakanin ku kuma in kun je guri ku riko wake hannuwa
to kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri ne na musamman daga nan birnin da magaram yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta damkatawa ba
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma a yau zamu je Ghana inda wata gidauniyar bunƙasa ilimi ta shirya gasar karatun Alƙur'ani a birnin Kumasi da nufin baiwa makafin ƙasar damar gwadawa jama'a irin basirar da Allah ya hore musu wajen harda da tilawar darussan da suka dauka daga malamai zan koma gefe in bar ku da Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alpha Radio Kumasi domin jin cikakken shirin.
Wasu cibiya mai suna Ali Aliyu Foundation ta gudanar da wani gasar Alkur'ani mai girma na wasu ƴan uwayenmu da ke fama da lalura na rashin gani wato makafi an zaɓulo makafin ne a jihohi daban-daban a duk faɗin ƙasar Ghana baki ɗaya inda aka sanda gasar a babban masallacin Juma'a da ke birnin Kumasi. Taron gasar ya samu halartar wasu daga cikin manyan sarakuna na zango.
Assalamu alaikum. Na kusa na Muhammad. Suna magana daga Kumasi da ni bisani sai a makauniya for 5 years now. Sai na samu wani tsire headache ne. To na fara tashi da yawa ne. Na yi tsawon ban gani. Amma alhamdulillah life is so na mu rayuwa na cikin da nake ma wasu ta. Ban da wani matsala, matsalar ne kamar yadda aka ji wani tana ni da aka ji. Ba ka samu ba amma alhamdulillah ya zare da ya kawo mu ne so. Ka ce din da kake so.
You lose friends and you samu kuma me wanda da ku lose din da wanda da su donna wanda da su donna are better than those who you lose don they either take the money or go for the kind of situation ba san ka samu money or go for the damn you suna so amma alhamdulillah wannan da muka ni da yin waye na da iyaye
to ni kira zaki saboda sai ba an haife ki da makanci gani kin gani kin girma kina gani kamar shekara biyar ke ga da wannan jarabta ya zo miki kusa ki rayuwa kamar shekara 30 kina gani ke aka waye da kika fice kan ki cikin wanda alama to ni kira zaki mu sauran ya kuma da kuma kike cikin wanda hali ko kuma wata rana ma Allah ya jarrake ki da wanda yanayi na makanci
I'm not saying that she never give up. Yeah, I'm not going to say that she better for life and her end of a no. So, yeah, I'm not going to prove much and wrong. Come on, what they can do, they can do. Because, you know, the car rest of a hunk and link of a. So, the day you don't know, the car is going to be a good one day. So, the day one year, you come out and make sure, come on, come out and come out and come on, you and I. So, they don't want to be a yay, yay.
You need a one day, a man, she am a kind of so she's not my friend or she's not my family anymore. But she believe me, the sinner, because you can look at my yard, blind day, woman. She never did the one that I said, Maka, our sister. Yeah, I know that I will convince my father. Don't look down on when you maybe have that move, yes, that is a problem because. Maka wuce kullun na fara ba ci ko ban take like an accident yeah it happened maka ko ina kai maybe yau gobe ka fita za ka kuma ba da idon ka ba ni ma da idon na je hospital na kuma ba da idon na ba yace yayin me aka yayi maka wa sai ka inda ka samu kanka cikin wanda abu akwai school da yawa ni na yake na kara da dani kun na yi na fa ni take shi ne sannan wanda abu yazo ni so ban give up mana je su for the blind ka ga ka fan kanka cikin difficulties da yawa amma you never can give up, you can still move on and do everything. Sister, Nina, bam, Nina, for them, come on. Because you look down on yourselves. You focus on the fact that you have to come up. Nina, saying that, bam, you go, you know, came out, Nina. Sister, come on.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alpha Radio Kumasi da bakuwar mu Hassana Muhammad ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
da asili yanzu kuma lokaci ne da Ridwana Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana
publisher yau za mu so masharhin jaridu kuma a cikin manyan labaran ta akwai wannan labarin hukumar zabe ta baiwa shugaba Akufo Addo na NPP da tsohon shugaba Jan Dramani Mahama na NDP damar yin takara a zaben watan Disamba mai zuwa na shugaban kasa jaridar ta ce haka kuma duk mata uku da sun ka cika takardun shiga takarar shugaban kasan na watan Disamba sun samu yaddi daga hukumar zabe su ne shugaban Ghana Freedom Party Ecuador ko da shugaban NDP Nana Akunedo Ejimar Rawlings da takarar PPP Bridget Jakwanuku a wani taron manema labarai maga kujerar hukumar zabe Jane Mensah ta ba da sanarwar cewa ko da yake waɗannan ɗan takarar na da matsaloli na fasaha da IT sun iya su magance su cikin lokaci sai dai an takartar da ɗan takara guda biyar jaridar da Insight ko tarwaito wannan labarin cin hanji jaridar ta ce hankoro da ake dan tabbatar da cewa an yi maganin matsaloli na cin hanci a ma'aikatan kasa majalisar dokoki yanzu ta yi gyara cikin dokokin kasar da ta buƙaci sa kafar wando daya da masu rarakar dukiyar kasar jami'ai a ma'aikatar kasa da za a sama da laifin cin hanci karkashin gyarar dokar za a iya daure su tsawon shekaru 25 jaridar Daily Graph wacce ta ce babban jaridar kasar Ghana ta rawaito wannan labari wata mujami'a mai hawa uku ta rubuta akan na masu bauta yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutum daya jaridar ta ce wata mujami'a mai hawa uku mallakan Church of Promise ta rubuta a cikin Acin Batabi cikin jihar Gabashi inda ainihin tabar masu bauta fake a karkashin lubishin ginin da ya rubuta jaridar ta tunda cewar kimanin masu bauta guda 65 ne ke a cikin ginin a lokacin da ta rubuta akan su an yi kokarin ceto mutum hudu kan karfi 4:30 sa'an nan mutum daya da ya mutu an samu gawarsa ana nan ana kokarin kai agaji domin ceto mutane da ke karkashin ginin da ya rufka ana kuma jin muryar su suna kiran a taimaka musu a ƙarshe jaridar Daily Guide ta rawaito cewar wani tashar radio da ke a Kumasi ta karrama mataimakin shugaban kasa jaridar ta ce Alpha Radio da ke Abdul Matsuguni a birnin Kumasi ta karrama mataimakin shugaban kasa Mahamudu Bawumia da lamban yabo babban jami'in wannan tashar Sheikh Ridwan Muhammad da ya mika ainihin allon girman ga mataimakin shugaban kasar yayin da ya tafi nan jihar domin aga tubalin gina babban masallacin birnin Kumasi ya jinjina masa yana mai fadar cewar lallai kam ya maida hankali da tasiri akan sha'anin musulmi a cikin kasar nan da wannan sharhi muka so karshen sharhin jaridun na yau Rizwan Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Rizwan za mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka
ranar 18 ga watan Agusta aka hamɓarar da shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita a wani juyin mulkin soja da aka yi Allah wadai da shi cikin gaggawa Amurka ta dakatar da tallafin tsarin da take bayo gwamnatin Mali kuma kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta dakatar da Mali daga cibiyoyinta tare da sanya takunkumi har sai an samar da gwamnatin wucin gadi ta farar hula a ƙarshen watan Satumba aka naɗa kanar mai ritaya Bado a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a ƙasar Mali an naɗa kanal Asimu Gota shugaban sojojin da suka yi juyin mulki kuma jami'in diplomasiya a matsayin mataimakin shugaban gwamnatin riƙon ƙarya an naɗa jami'in diplomasiya kuma tsohon ministan harkokin waje Mokto Oen a matsayin prime minister riƙon ƙwarya aikin su shine kula da shirin mika mulki zuwa farar hula na tsawon watanni 18 wanda zai kare da zabe na demokradiya ranar 5 ga watan Oktoba shugaban riƙon ƙwarya Bado ya naɗa ministocinsa baki daya sannan ECOWAS ta janye takunkumin da ta saka wa kasar Amurka na kallon faruwar wannan gwamnatin riƙon ƙwarya a matsayin matakin farko na komawa bin tsarin demokradiya mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagus ya ce muna roƙon gwamnatin riƙon ƙwarya da ta cika alƙawarin da ta yi wa kasashen ECOWAS game da gudanar da zaben demokradiya cikin watanni 18 hakanan zai kasance mai muhimmanci ga gwamnatin riƙon ƙwarya ta cika alƙawarin da ta daukar wa mutanen Mali don ƙarfafa shugabanci da yaƙi da cin hanci da rashawa da sake fasalin ayyukan zaɓe da kuma aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a Mali ta shekarar 2015 jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Kelly Craft ya jaddada cewa Amurka ba za ta yarda da ikon soja akan hukumomin farar hula ba da jinkiri ga zaɓe ko zaɓukan da ba sai hanci dole ne zaɓe ya haɗa da cikakken tasiri da taka rawar mata da waɗanda suka rasa muhallansu da ƴan gudun hijira da matasa da kuma ƙungiyoyin arewa da aka ware ƙasar Amurka na tare da mutanen ƙasar Mali kuma ta ware dala miliyan 54 a matsayin wani sabon tallafi ga ƙasar ta Mali kakakin Otis ya ce mun yi imanin cewa ɗorewar demokradiyya da ci gaban tsaro a Mali na da matukar muhimmanci ga makomar yankin Sahel a matsayinta na abokiyar kawancin Mali sama da shekaru 60 Amurka za ta yi aiki tare da duk waɗanda suka himmatu ga wannan burin yanzu lokaci yayi ƴan Mali za su haɗu don gina kyakkyawar makoma mai kyau ga kowa wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.